Nakasa.
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 Bakasa waba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba, wanda ke mai da hankali kan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. A wannan mako za mu kada jihar Niger a Najeriya, inda nakasassu suka koka kan wariyar da suka ce ana nuna musu wajen daukan ma'aikatan gwamnati.
Ga adalci za a yi muna, to muna kira ga gwamnatin Niger ta duba wannan magana.
Za kuma mu je ci gaban bayanai akan fafutukar wani malami makaho da ke karantarwa a wata makarantar masu ido a jihar Adamawa.
A matsayina da wanda bala gani, akwai hanyar da nake bi wanda yara za su fahimce ni.
Nuna wariya a tsakanin rukunonin al'umma wata matsala ce da ke haddasa koma baya a ayyukan ci gaban ƙasa. Haka kuma wannan mummunar ɗabi'a ke katse hamzarin mutanen da ke tunanin an taushe wani abin da suke ganin sun cancanci samun sa a dokance. A jihar Niger, Najeriya, yanzu haka masu bukata ta musamman na fuskantar shinge a wani shirin baiwa jama'a aikin gwamnati. Kamar yadda za a ji a rahoton da Mustapha Nasir Batsari ya aikowa shirin na ƙasa daga Mina.
Masu korafin dai sun yi zargin cewa ana nuna ɓangaranci tare da tafka cuwa-cuwa, yayin da wasu masu fama da nakasa suka yi korafin cewa an cire sunayensu daga cikin jerin sunayen waɗanda aka tantance a tsarin ɗaukar aikin gwamnati a jihar. Malam Sadisu Muhammad, ɗaya ne daga cikin shugabanni a ƙungiyar guragu ta jihar Niger, ya ce lamarin dambarwar ɗaukar ma'aikatan ya shafe
na tafi na biyan da ake gudanar da wannan al'amari na shiga hall. To da aka duba aka ce to an suna na bai fiki, to daga nan sai sun zo suna ta wahara suna haɗa ka akwai sunan gafa, amma kuma ya aka yi haka biya abin nan. To yanzu abin da ke faruwa in je in tuntuɓi mutanen musamman su bukata na musamman. To a haka dai muke tuntuɓar ta in dai tsaya za su yi duk abin da za su yi su ga cewa an dawo da sunan.
Sarkin guragun Kwantagora Malam Salihu Umar ya yi kira ne ga gwamna Umar Mahmed Bago da ya sa baki cikin lamarin domin tabbatar da yin adalci ga kowa.
In har da gaske ne sunayen wa'annan bayin Allah da suka je suka bayar da sunayensu aka ce kuma sunayensu ya hito kuma har sun je wannan wurin, in da adalci za a yi muna, to muna kira ga gwamnatin Niger ta duba wannan magana.
Ko baya ga wannan korafi na masu fama da na kasar dai, akwai zargin nuna ɓangaranci tare da yin amfani da kuɗaɗe wajen shirin ɗaukar aikin da ake yi ma ita wannan ma'aikata da ke shirya ɗaukar sabbin ma'aikata a jihar Niger. Lamarin da yasa mataimakin shugaban jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Niger, Alhaji Yahaya Ability, ya buƙaci gwamna Umar Bago da ya dakatar da shirin kuma ya gudanar da bincike akan lamarin.
Kalubale ga jam'iyyar APC, kalubale ga mai girma gwamna, haƙƙi ne gare shi ya tabbatar ya binkita. Kuma muna kira a gare shi wannan kwamiti da aka sa na ɗaukan ma'aikatan ga a rusa ta, idan an rusa mai girma gwamna ya kawo kwamiti na bincike, wanda kuma duk aka kama shi da hannu akan wanga ba da kala, muna buƙatar mai girma gwamna ya hukunta shi.
To su ma dai masu kare haƙƙin ɗan adam sun shigo cikin wannan takaddama musamman akan lamarin da ya shafi masu buƙata ta musamman. Comrade Abubakar Abdullahi shine shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam a jihar Niger, ya ce akwai yiwuwar su garzaya kotu.
A matsayinmu na ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama, akwai wanda suka kawo ƙorafe-ƙorafen sun ba da kuɗi amma appointment ɗin su bai fito ba. Sannan yawancin waɗannan abubuwan ba an yi placing list ɗin nan ba ne, ana tura text ne cewa ka zo for collection ko na appointment ko interview. Wanda yake ganin haka waɗanda suka ba da waɗannan kuɗaɗe muna nan muna bibiya. Idan muka tabbatar da waɗannan kuɗaɗe da kuma waɗanda aka ba, to in Allah ya so ya yarda za mu gabatar da wannan ƙara ga kotu, saboda kotu ne ke da hurumin wannan abin. Kuma muna kira ga gwamnatin jihar Niger ta sa ido cikin wannan abin. A gaskiya haƙƙi na mutane da aka take wurin appointment ɗin nan yana da yawa.
To sai dai shugaban hukumar ɗaukar ma'aikatan a jihar Niger, Alhaji Abdurrahman Inagi, ya musanta batun karbar kudade a aikin nasu akan lamarin masu fama da nakasa da kuma zargin nuna bangaranci a aikin nasu yace
ne wannan ba zan comment ba ni an kare
report na'am akwai korafe na zargin cewa ana karbar kudade ana ciwatuwa a wannan aiki naku na daukar ma'aikata su ma masu bukata ta musamman sun ce da sunan su ya fito amma yanzu daga baya ba a ga sunayen su ba me zaka ce game da wayannan korafe da zarge-zarge
no comment yes
to Allah kyauta bar mu nufi jihar Adamawa dake arewa maso gabashin Najeriya inda wani mutumin da Allah ya jarabce shi da matsalar ido ke aikin malinta Jibril Adamu na daga cikin malaman da ɗaliban makarantun boko ke alfahari da su a jihar sakamakon kwarewarsa da maida hankali akan aiki
kana karantar da masu gani kuma kana da lalurar rashin gani yaya karantar wannan ke gudana ne misali
malamai na insana dina anan akwai abin da ake kira method of teaching wanda ake kira da Hausa ban san yadda fasara shi da Hausa ba
to tsari na karanta
tsari na karantarwa wanda idan aka je college ba tiya akai makawo ne ko kai mai gani za ku ya maka yadda zaka bi amfani da shi to a cikin kundin sa a cikin kundin na koyarwa ababu da muke kira playway method wani abu ne wanda ake kira ta kai karanta da yaro ba tare da kana dan nishadi ma yaro attention na yaro zai zo kanka so a matsayin da wanda bana gani akwai hanya da nake bi wanda yara za su fahimce ni kuma za su farko dai na fara shigan aji ya yara dai sun doki abun kaman shiri ta ne ko wani abu dama da shi method of teaching din sare karen karantarwa guda bakwai akwai playway akwai demonstration abubuwa dai kala
kusan
dewa
wanda sun kai bakwai
yawa so sai na amfani da wani abu da ke kira playway yadda zan yara su zo kaina su saurare mi nake faɗa da sauransu to dama da farko dai idan zaka zan lesson plan wato sare-saren karantarwa ana rubuta shi ne da masu ganin suna rubuta shi da print to kuma akwai abu da ake kira braille wanda muna shafawa muna karantawa so nayi gama shirya lesson nawa sai nayi akwai abu da muke kira typewriter na masu gani ma irin local government da ake aiki da shi ma'aikatun nan dai to sai nayi type na lesson
to masu sauraro nan zamu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin waɗanda aka ci muryoyin su da wakilan muryar Amurka Mustafa Nasir Batsari Amina da Salisu Muhammad Garba Ayola sai producer Julie Lizas Grisham ni Suleiman Muni barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya